sound, DJ Buzz. Lovina make my eye clear, clear, clear. Now only she be the white for my black, yeah, yeah.
Sweet to my lovina,
I never see such lovina. I never see such lovina. Lovina,
lovina kill me,
lovina.
Lovina tease me,
lovina.
Body they sweet.
Get enemy, Baba fella been talking. You no get enemy, lovey, lovey, lovey. You be water. You no get enemy, Baba fella been talking. You no get enemy, lovey, lovey, eh, lovina. You get a fine body, lovina, lovina. Dance for me, lovina. Where they want your baby, eh, hey, lovina. Lovina sharp baby.
Da 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 da